hijira na da 1447 muna kuma 26 a watan 11 shekara ta 2025 Allah hada mu a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel a karatun littafin Kitabut Tauhid li Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab zamu tashi karatu a babi na 36 babu ma ja'a fir riya'i babun da yazo dangane da riya yin aikin da Allah ya aminta da shi amma a kawata aikin ko a kyautata aikin dan mutane su gani ko kuma kwatokan aikin an yi ne saboda mutane suna nan ko saboda mutane za su gani to shi wannan mai alakarsa da tauhidi mai alakarsa da ruhi cikakken tauhidi shine abin da malam zai karantar da mu a wannan babi din ya fara da fadin Allah madaukakin sarki wa qaulillahi ta'ala qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid qarashanta faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce ga ya ma duniya innama ana basharun mislukum abin sani kawai ni din basharun mislukum mutum ne kamar mutane Allah ya yi shi da tsarin halitta da gini yadda mutum yake haka yake bangaren hannaye kafafuwa idanuwa duka irin su irin abin da ke samu dan adam yana samun shi yakan ji yunwa yakan ji kishirwa yakan yi bukatu irin na dan adam yakan yi bacci yakan huta yakan yi gajiya idan yayi tafiya waɗannan duk dabi'u da suke samun dan adam da halayya shi ma yana wucewa ta cikin su innama ana basharun mislukum amma bambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane yuha ilayya banda fifiko da Allah ya mashi duk halittun Allah ya fi kowa daraja sannan kuma shi din a cikin annabawa mafifici ne sannan kuma ana masa wahayi yakan karbi sako daga Allah madaukakin sarki innama ana basharun mislukum yuha ilayya daga cikin sakon da ake mashi da kuma abinda kunza manzansun sa ya kunsa annama ilahukum ilahu wahid shine duniya ta sani kadai abin bautan mu abin bauta ne kwaya daya ilahukum ilahu wahid ubangijinku ubangiji ne kwaya daya shi kadai wannan yana daga cikin kashin bayan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine tabbatar da tauhidi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid kashin bayan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duniya ta yadda kakaf babu wani wanda za a bauta wa sai Allah kuma wannan bautar kowane irin nau'in bauta ne za a iya samu wannan ta zahiri shirka ce babba shirka karama lalle manzon Allah ya zo ya kakkabe wannan din a bar bauta kadai ga Allah annama ilahukum ilahu wahid sai ayat ta karasa faman kana yarju liqa'a rabbihi wanda yake kwadayin haduwa da ubangijin shi haduwa da ubangiji dole ce amma akwai kuma burin haduwa ga ubangiji wanda yake so in ya zo mutuwa ya ji babu tashin hankali yana Allah Allah ya karasa lahira ko wanda yake so in ya je lahira ya samu ganin ubangijin shi haka wasu malamai suka fassara man kana yarju liqa'a rabbihi ay man kana yarju ru'yata rabbihi yawm alqiyama wanda duk yake so ya ga ubangijin shi a ranar gobe alqiyama ko me san haduwa da ubangiji salin alin faly'amal amalan salihan to yayi aiki amalan salihan sai aka kawo aiki kwaya dai tak faly'amal amalan salihan yayi aiki aiki nagartacce sai aka bashi sigatul mufrad yanzu inda taka fara ayyukan ibada tun daga farkon rayuwa har karhe kamar aiki dai ne a wajen ubangiji menene aiki shine nagartaccen aiki wanne ne nagartaccen aiki aikin da shi Allah ya bada umarni ai kuma an yi ma Allah da ikhlasi kuma yayi daidai da abin da annabinka ya karantar wannan shine ake kira amalan salihan So idan da zaka yi aikin babu cikakken ikhlasi to rabon wani ya shigo ciki. Kai ne dan matarka, kai ne dan mutanen ungwarku, kai ne dan shugabanninka, kai ne dan almajiranka, kai ne dan wanda kuke tare da su, an samu rabon wani ya shigo to bai zama amalan salihan ba. Ya zamanto an yi ne khalisan liwajhillahi alkarim. Sannan kuma an samu tamamul mutaba'a an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah yana hana aikin ya kasance bid'a bin manzon Allah yana hana aikin ya zamanto batili bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana aikin ya zamanto dangi ne na khurafat ta tsinniyoyi kawai da wasanni da shiririta wannan aikin shine yake mai da aiki salihi fali amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya hada kowa a cikin bautar ubangijinsa shi kadai da haka ba a aiki salihi sai an samu sifa biyu kuma in an tashi wannan aikin a yi shi dan Allah madaukakin sarki wannan ita ce mallan ya kawo dan kore riya ashe kenan ina za a samu riya ka gutsurawa wani yanki na aikin da kake yi domin Allah ko dai dan ya gani ya yaba ko dan ya gani ya bada shaida cewa kai mai ibada ne ko dan ya gani ya dauke ka da daraja ko dan ya gani ya dauke ka da kima ko dan ya saka cikin mutanen kirki wannan din rabon mutane yana shigowa kawai in ka tashi ni fa Allah yi domin girman Allah kuma aikin ya zamanto na Allah ne shi kadai fal ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada bayan aya sai ka hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito ta hanyar Abu Huraira yace wa an Abi Huraira ta marfu'an Abu Huraira ya rawaito hadisi an danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa ya zamanto wannan irin hadisi hadisi qudsi hadisin da manzon Allah shi ma riwaya yake Allah ne ya faɗa sai manzon Allah ya dauko abin da Allah ya faɗa ko ba qur'ani bane ba a hadisin Allah na cewa ana aghanash shuraka'i 'ani shirki ni ne mafi wadatuwar masu tarayya akan tarayya duk duniya akan yi tarayya ko ayi tarayya a gari ko ayi tarayya a suna ko ayi tarayya a amfani ko ayi tarayya akan wani abun al'amari kowa na yin tarayya sai Allah ya ce to duk wasu abokan tarayya a duniya ce nafi kowa wadata ana aghanash shuraka'i 'ani shirki nafi kowa wadatuwa a cikin abokan tarayya akan tarayyar da ake ba wani wanda bai tarayya kowa yana da abokin tarayya akalla yanzu in ka tare mu akwai wanda suke tarayya a yan gari ɗaya ne akwai wanda suke tarayya a yan gida ɗaya ne akwai wanda suke da tarayya a ma'aikata akwai wanda suke da tarayya a samun wani amfani na duniya to duk wani nau'ikan mutane da za a samu in dai an yi tarayya to za ga kowa yana kokari ya tsare haƙƙin shi wannan ko gona ce kace ta mutum biyu ce ko haɗu ku noma ku raba amfanin to za ga yana kowa yana sa ido kar a zalunce shi in raba kunya za a yi baya so a ce ta wani ta fita sa in an raba a dunkule an fidda amfanin kowa so yake ga gaskiya da gaskiya aka raba kuma daidai da daidai aka bashi kaga kenan duk abokan tarayya suna son abin da suke tarayya a cikin shi sai Allah ya ce ni na fi su wadata saboda in ka hada mu to ni ba bukata ta a raba kar a cuce ni ba a'a komai din ne bana su ni kadai nake son nawa amma yanzu in ka zo ka ce da mutum 100 kace ga miliyan 5 ku je ku raba a mutum 100 zai wahala ka samu biye ce ni bana su kowa ta zai ayi rabo da na adalci a lissafa nawa a bani ko ba haka bane ba idan yara ne a gida in aka tahi dinki aka ce gashi nan su 10 ne aka ce mutum 9 ne za su samu ɗaya ba zai samu ba kowa sai kaga yana jujjuya ido shi dai ya kamata ya samu to shi Allah ba a hada shi da wani kuma sannan ya karbi raba yasa ya ce ana aghanash shuraka'i 'ani shirki ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya kan kowace tarayya duk wani abu da za a ce a kwatsa a raba to Allah ya fi karɓar wannan abu baya karɓar wannan abu ya ci girma ba zai karɓa ba yasa ya ce man amila amalan wanda ya aikata aiki ashraka ma'i fihi ghairi sai ya hada da ni da wani na a cikin aiki taraktuhu wa shirkuhu, sai in bar shi da wanda ya tara ni da shi din, ko in bar shi da shi da tarayyar wannan tasa. Taraktuhu, zan bar shi, wa shirkahu, da wanda ya hada ni da shi a cikin wannan aiki. Da haka yanzu da zaka zo da aiki sai ka raba shi gida 199 na Allah ne, daya kuma na wanda yake abokin tarayya ne da ka kawo. To Allah saboda wadatarsa yana haƙura da nasa 99 kai wannan 99 da aka ba wa Allah madaukakin sarki yana haƙura da shi. Casa'in da taron Allah yakan haƙura da shi sai ya bar wa abokin tarayyar nasa ƙwaya ɗaya. Maimakon Allah ya ɗauke 99 a ba wancan ɗaya, to Allah zai bar mashi 100% duka baya su. Da haka kenan, duk wanda yake so Allah ya karɓi aikinsa 100% ake ba ma Allah maɗaukakin sarki. Za mu ga lissafin menene shirka a cikin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zo a cikin hadisi na gaba. Yace hine a hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawato hi marfu'an, a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Ala ukhbirukum, yanzu bazan ba ku labari ba, bazan ilmantar da ku ba, bima huwa akhwafu alaykum, akan abin da yafi zame mun abun tsoro indi a wajena, min al-masih ad-dajjal, sama da masih ad-dajjal. Yanzu bazan ba ku labarin mafi girman abin da nake ji muku tsoro ba, kuma sama da fitinar masih ad-dajjal. Qalu bala ya rasulullah, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari. So sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa ilimin su an sanar da su ba wata masifa da ta kai masifa ta masifin dajjal. Haka aka karantar da manzon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ga musu a hadisi sharru ghaibin yuntabar, mafi munin abin da ake jira bai zo ba, babu masifa ta masifin dajjal. An kira shi ne almasih saboda sufofi guda biyu, ko dai siffar cewa Allah ya shafa fuskar sa ido ɗaya ne, ko kuma siffar cewa Allah ya hore masa doron ƙasa zai zagaya ta yadda yake so. Yanzu duniya wani in ka tahi tunda ka ba aka ta halice shi, inda za a ce ya zagaya ta, wani sai ya ƙare rai masa bai zagaya duniya ba. Amma shi Allah ya hore masa duniya, in ya fito ba zai fitinar sa ba za ta lafa ba, sai ya je kowane gari a duniya, ta wani lungu, ta wani kwari, kowane gari sai ya ratsa shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. To dalilin wannan tafiyar ka annahu yamsahul arda, tafiyar sa kamar shafar ƙasa yake. Shi yasa to a kwana ɗaya duk da za a tsare masa duniya, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ce rana in ta fito char za a rike ta, ba za ta faɗa ba sai ta yi kamar kwatankwacin kwana 360, sannan za ta faɗa kwana ɗayan sa tsawon shekara guda. Sahabbai da yake sallah ce ta dame su, da suka ji an ce ga wani yini daidai yake da kwana 360, sai suka ce to ya za mu yi sallah a wannan yinin, sai ce za ku ke kaddarawa ne, yanzu azhar ta yi, yanzu la'asar ta yi, yanzu magariba ta yi, yanzu isha ta yi, yanzu an kwanta bacci, yanzu asubahi, yanzu azhar, haka yace za ku kirga har sai kun yi sallah kwana 360, sannan rana ta bace. Wannan yaran ba za a rike su bane ba. Su tashi wanda da aka dunkule su a guri ɗaya ne wai. Sai an sinka makwatankwacin kwana 360, rana sannan za ta faɗa. A rana ta biyu za ta zamanto kwatankwacin kwana 40. Rana in ta fito ba za ta faɗa ba sai ta yi kwatankwacin kwana 40 ko kwatankwacin wata guda. Rana ta uku kwatankwacin sati guda. Sannan sauran kwanakin su ne za su zamanto kwatankwacin ranaku na duniya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata, to a wannan kwanakin duk wani gari sai dujal ya shige shi, kuma sannan ya fitini rayayyu, ya fitini matattu, kuma za a hore masa lokacin tafiya ga wuta ga aljanna a tare da shi, kuma sannan in ya tahi ba wanda zai iya cin daraba a kan shi, duk wanda ya tunkara sai ya kashe shi ko sai ya yi nasara a kan shi. Nasara kawai shine ka mutu da imani, ya jefa ka a wuta a ganin mutane, amma a matsayin aljanna take a wajen Allah madaukakin sarki, wanda zai iya taransa kawai Masihud Dajjal ko kuma Al-Masihu Isa ibn Maryam, shine Allah zai kaddara lokacin sakkowarsa, zai sakko, za su hada a Falastin. Manzo Allah ya faɗi daidai gurin da zai kashe Masihud Dajjal, amma in ba shi ba duk duniya ba wani mai karfi da zai iya samun nasara a kan shi. To saboda wannan masifar da tashin hankali, kowane annabi yayi wasiya cewa dujal zai zo, dujal zai zo, dujal zai zo. An ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wa'azi a dujal, bai taba yin wa'azi mai tsawo irin shi ba. Ya dauki sama da kusan awa biyar ko awa bakwai wa'azi yake kawai akan dujal. Tun sallar asubahi wasu sun ce har sallar magriba wa'azi ake, kawai dai a fita a dawo, a fita a dawo, a fita a dawo, a fita a dawo, wa'azi akan dujal. Yanzu sai yake gaya musu, to kuma ga wata masifar ta fita Masihud Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masihid Dajjal. In ba ku labarin masifar da tafi masifar Masihud Dajjal. Qalu bala, suka ce haka ne, ba mu labari ya Rasulullah. Qala ash-shirk, yace ita ce shirka. Wace shirkar? Sai yace ash-shirkul khafi, oyayyen shirka wadda mutum zai hada Allah da wani a cikin aiki bai ma san ya hada ba, wannan aikin masifa ne. Hidujar in yazo ka san ya zo kawai, sai dai ka tuna mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya ga maka. Ko dai ka lazumci suratul kahfi kake karantawa, ko idan ka ji labarin ya zo ka karanta suratul kahfi, ko aya 10 ta farkon suratul kahfi, ko aya 10 ta karshen suratul kahfi, za ta yi maka magani saboda ka ji labarin zuwan shi. To amma shi wannan aikin lokacin da zai zo ba wata alama haka zai shigo cikin aikinka. Yasa manzon Allah ya ce masa ash-shirkul khafi. Ya ash-shirkul khafi yake? Sai ya ce yaqumur rajulu fayusalli. Mutum ne zai miƙe yayi sallah. Haka manzon Allah ya bada misalin shirka ko ya bada misalin riya. Yaqumur rajulu fayusalli. Mutum ne zai miƙe yayi sallah. Fayuzayyinu salatahu, sai ya kawata sallar shi. Lima yara min nabari rajuli, ko lima yara min nabari rajulin, saboda abin da yake gani na kallon mutum a tare da shi. Yanzu idan mutum ya tashi sallah shi kadai a ɗakin, sai ya gana Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamida, Allahu akbar, Allahu akbar, wani ba ruwansa da hula, wani ba ruwansa da shiga mai kyau, wani ba ruwansa da kaza. Amma idan a gaba mutane ne, wani ya dan gyara hularsa, ya saita ta car ta tsaya. In ya tafi zai dora hannu a kirji, ya duba ina ne zai dora, saboda mutane su gane tsawonsa irin ta sai na Abdullahi dan Umar ce. In ya tafi karatu ya gyara murya, yadda karatun zai fita a ce ai wane masha Allah. In ya yi ruku'u ya nannaga sosai, kaga wani hadan lilo yake. Ba laifi bane kallila ruku'un ka indai dan Allah kai. To amma wani yana yi ne saboda a kalla a ce ai wannan ya iya sallah irin ta manzon Allah, kawai abin da yake so a ce kenan. In ya je ruku'u ko sujada kaga ya nutsu yayi addu'o'i, wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da riya. Sallar yayi niyyar sallar, amma dalilin wani na kallansa sai ya kara wa sallar kyau, shine kawai abin da ya bashi matsala. Ya saba sallah, mu dauki misali, ya saba sallah ya kare ta a minti biyar, amma dalilin wani na kallon shi sai ya kyautata sallar sai ta kai minti shida, ba kare minti daya ka samu ba. Wannan dalilin karuwar minti ɗaya saboda ya kyautata sallah ne dan ana ganin shi, to wannan sallar shirka ta shiga cikinta, wannan sallar riya ta shiga ciki, wannan sallar Allah ba zai karbe ta ba. Daga ina matsalar ta faro? Daga niyya. Kuma ba zai gane ba cewa ta shiga ciki. Ko sadaka kake, abinda ka sa hannu a ajihu ka dauko, zaka ba mu kaho naira 50 ce, da kai ga ka zaro ta ga 50 ga 200, sai kaga abokinka ya kalle ka, sai ka fasa ba da 50 din, sai ka ba da 200. Yanzu kaga canjin wannan niyyar 50 ta koma 200, me yasa ta canja? Saboda wani ya kalle ka za ka yi sadaka. Yanzu canjin abin da kai niyya dan wani ya kalla, to ya tahi daga aikin da za ka yi ma Allah, ya koma aikin da kawai wani. Ko ka ba wa Allah 50, ka kara 150 saboda ana kallonsa, sai Allah ya ce ana aghana shuraka'i ani shirki, ni kan ba a mu irin wannan kwatsa. Tunda ka kwatsa ina da 50 na 150 hada duka ka bashi 200, ni bana bukata. Ko kuma kayi niyyar ka dauko 200 ka bada, da ka dauko sai kaga ga 200 ga naira 50 sai abokin kai kane kaga cewa to dan 50 ma kuma har ana kallo na sai ka da masa duka 250 din yanzu kaga 50 ce ta karu akan 200 to ita ma Allah madaukakin sarki baya so ita so ake yadda zuciyarka ta dauko aiki dan Allah to ta dirhe dan Allah madaukakin sarki kaga kenan akwai hadari fita daga lissafin irin wannan ayyuka yanzu zai wahala ka samu limami da yake jan mutane sallah a ce ya fara sallah ya kare ba a samu matsala ba musamman a ce limamin da yake akwai masallacin ana mallakar shi akwai mai masallacin ko akwai ƴan kwamitin masallaci ran nan ƴan kwamitin suka ce ba za su zo masallaci a yi mitin su yi sallah a bayan sa yanzu saboda Allah wani limami ne zai nutsu yadda ya saba sallah kullun haka zai sallah wataƙila zai yi kokari ya gyara murya ya yi karatu saboda ya gamsar da ƴan kwamiti ba ina aiki daidai yanzu kokarin gamsar da ƴan kwamiti to akwai matsalar nari ya tashi ga ciki ko babban misali mu bada da aikin gwamnati yanzu ka kalle da headmasters suke aiki to yadda suke aiki ne da kullun shine aiki na tsakani da Allah amma idan aka ce yau education secretary zai zo ko chairman na subef zai zo shi ya ake a makarantar za ka ga an zo da wuri an share an goge tebur an fidda kura an fidda yana yanzu wannan karin da aka yi aikin waye aikin ES ne ko aikin chairman ne na subef to a aikin Allah ma irin wannan karin idan aka samu saboda akwai wani to shine Allah ya ce baya su dan haka shi Allah idan zaka mai aiki tun farko kure a daka dan wani yazo to karka kara dan wani yazo karka rage shine abinda Allah yake so fal ya amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada a cikin ibadar Allah karka hada kowa yi ta domin Allah kuma karka kara karka kyautata dan wani yazo yadda kake yin ta kai ta saboda Allah madaukakin sarki in zaka kyautata ruku'u kyautata dan Allah yana ganin ka in zaka kyautata sujada kyautata dan Allah yana ganin ka in zaka kyautata zama tsakanin sujudodi kyautata dan Allah yana ganin ka komai ka yi shi dan Allah madaukakin sarki wani hadisi yace rawahu ahmad imamu ahmad ibn hanbal ya rawato wannan hadisi din sai yace fihi masail a wannan babin shi ma akwai mas'aloli al'ula tafsiru ayatul kahfi a wannan babin an fassara muna ayan nan da take cikin suratul kahfi qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to mun samu tafsirin ayar inda muka gane a ciki shirka kala biyu ne akwai shirkar da kai tsaye idan an yi ta wannan fita ake daga musulunci akwai kuma shirkar da in an yi ta ita lalata aiki take amma mutum baya fita daga musulunci shirka da ta hada da bautar gumaka bauta wani bayin Allah madaukakin sarki ba rikar kishiya ga Allah cewa yana halitta ko yana cutarwa ko yana amfanarwa wannan kai tsaye shirka ce da take fitar da addini amma yin aiki dan wani ya ji ko aiki dan wani ya ji ya gani wannan ita ce riya kai karatu dan mutane su gane wannan sautin ka yana da kyau ko kamar arami masu tahajjudi idan ramadan yayi kowanne ya karbi microphone yayi sallama ɗaya ko ya sallama biyu dan a ce shi ma fa hafizi ne arama ne ya haddace qur'ani galibi wasu suna yi ne dan a ce ha mahaddata ne su so yanzu wannan kai dan a ce ma mahaddaci to da ya tashi gafa mutane sun yi ramadan sun yi bacci sun huta a gida kai ba kai bacci ba kuma sun samu ladan da kai baka samu ba saboda ka zo kai masallaci ne dan a ce ma kai ma arama ne dan haka in zaka karbi sallah ka karba dan Allah in zaka ja sallah ka ja domin Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace asaniya al'amrul azim akon al'amari mai girma a cikin babin nan menene firradul amali salih ana facali da aiki na ƙwarai idza dakhalahu shay'un lighairillah in har wani abu ba dan Allah ya shiga cikin aiki ba to ana fanta kalar da kowane irin aiki aiki ne na ƙwarai na gaske kuma dan Allah aka fara aiki kuma karbabbe ne da lada za a samu dari amma da wani zai ka dan gutsura masa to yake na aiki ya baci kana karatun Qur'ani kai dai a masallaci a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka jibri abokinka sai ka dan kai wanda tayi zaki
yanzu dan kara mata wannan zakin da kai sai zo ne kuma hike da yarago sa maka aiki saboda ka gutsura wani aiki ka kara ba dan wani ba ba dan Allah madaukakin sarki ba sai dai kuma wannan misalin da na bada ya zo da wani iskali kuma menene iskalin na karatu ba shi ne iskali da nake magana ba yanzu ai na bada misali da nake bada misali kuma he wani iskali he wani misali yazo cikin kwakwalwa ta wanda kamar zai ci karo da wannan hina iskalin da nake nufi na irin alqur'ani ba iskali bane ba ai yanzu ka fara karatun qur'ani da tajawidi da wani yazo he ka kara siririn tamriyar dan ta yi dadi sai nace amma kuma ta zo da iskali har yanzu wanda ya hararo wani hadisi da zai iya ci karo da wannan misalin na na'am manzo Allah ya ce baya daga cikin mu wannan ba rera ta alqur'ani ba shine iskalin ba ba shi mana iskalin na'am na ba shi mana iskalin wato shi yasa wani lokaci za ka ga na'am zayyana alqur'ana bi aswatikum ba shi mana iskalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zagaye da daddare sai ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana karatun alqur'ani a gidansa manzo Allah sai ya tsaya ya saurari wannan karatun har Abu Musa al-Ash'ari yayi ruku'u yayi sujada yayi sallama ya jira ya miƙe wata raka'ar bai miƙe ba sai manzo Allah ya wuce tunda ya ji ya gama karatun shi da safa sai yake cewa ai jiya na wuce gidanka kana sallah da daddare Allah ya hore maka murya laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud Allah ya hore maka dadin murya irin ta gidan annabi daud alaihi salam wanda in yana karatu saboda dadi da tsuntsaye da duwatsu haka dai karatu suke sai ce wallahi da na san kana saurare na la habbartuhu laka tahbiran da na kara rera hi da na kara tsara karatu yasa nace wancan misali da na bada kamar ya bada iskali me bambancin wancan misali na da na wannan hadisi na'am sallallahu alaihi na'am to idan kai aiki saboda manzon Allah babur yake nan a ciki na'am ahi ne yake cewa kuma da na san kana nan kana ji da na ƙara rera shi ni ma kuma kamar na ka misali ne akan ƙara rera karatu yasa na ce iskali zai zo mushkila ko mecece mushkilar wataƙil abin da Abu Musa al-Ash'ari ke nufi cewa da na san kana nan da na ƙara rera maka ai manzon Allah ne ya tsaya ya saurari karatun Qur'ani to zan ƙara rerawa dan ka dade kana sauraron wannan alqur'ani wataƙil abin da Abu Musa al-Ash'ari ke nufi kai kuma wannan da ya shigo kai karatun kawai ka rera ne kawai dan ka burge shi amma da kawai karatun Qur'ani yake zo wucewa sai ya ji karatun Qur'ani ya bashi shauki ya bashi dadi yana son sauraro Qur'ani sai ya zauna mu yarda kai minti 30 to bara in yi minti 40 saboda in ƙara sama masa lada yanzu kaga ai ita ce ne ta bambanta ko innamal a'malu binniyati lokacin da kake karo misali wanda ka ce war in wani hadisin ya zo maka zaka ga kamar iskali ya zo masa babban abin da ake ana wace niyya ka fara wace niyya ka kare da ita Allah ya samu dace dan ka karka ga aiki mai kyau a gaban mutane yasa sauriya za ka ga mutane wallahi ababan tausayi ne mutum sai aiki na kwarai a tallata yake yana ci amma kar a faɗi sunana amma lokacin da mutum yake ci kar a faɗi sunana wani lokacin kuma so yake a faɗa kai din da kai yake ga kar a faɗi sunana amma so din yake a faɗa dan haka faɗar suna ko rashin faɗar suna ba hi bane mai muhimmanci wace niyya kake da akwai a lokacin aiki akwai da mutane za su yi aiki kowa ya san su suke ko bai da miso ba kawai Allah suka nufa kuma dan Allah suka kawo dan kun san yana yi ba problem ɗinsa bane ba akwai da kuma in suna yi ba za a sani ba. Shi yasa malamai suke cewa duk yadda za a yi kai kokari ka samu aikin da duk duniya ba wanda ya san kana, har matarka kakka bari ta sani, har matarka kuma lai zai yi na ai kwarai da gaske. Inda wata tsohuwa a ungwarku kake sayan biredi, in ka zo wuce ta gidan kawai ka wurga ka wuce, ran da kuka taho da abokinka kawai ka wuce, karka jefa ko ba haka bane ba. In dai kuma da abokinka karka jefa, sannan kuma kana tare da matarka, to ya za a yi? Ita dai kullum ta ga biredi bi kake kai gida, sai ta ga ka sai uku da kuka zo kuka ajiye bi a gida, sai ka fice da daya. Za ta tambaye ka ina kake kai din? Ita tambaye ka. In duk duniya ba da ya tambaye ka, matarka ita tambaye ka ina ka kai din? Sai ka ce mata wata tsohuwa nake ka, kaga ta bata maka. So kaga kenan idan kuna tafiya da matarka da ka tsaya sayan biredi sai biyu, in wani dalili ya kama haika sulale haika je ka sake sayo da haika kawo ka sa, saboda bakka so kowa ya sani, lalle ka san ka samu wani aiki da duk duniya ba wanda zai san kana haika kaɗan. Me yasa aka ce Abubakar Siddiq Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi? Akwai wata tsohuwa a bayan garin Madina lokacin yana khalifar musulmi, da kansa yake ɗauko abinci, da kansa yake shiga ɗaki ya bata ta ci, ya share ɗakin, ya tsaftace ɗakin, ya mata turaren wuta, sannan sai ya fice. Ba zai ƙara da ba sai gobe. Wataƙila abin da zai bar mata na abincin shi ne abin da za ta yi amfani da shi. Umar ɗan Khattabi wani lokaci sai ya san su ai Abubakar yana ɗan sulalewa ya fice bayan gari. Saboda haka bara ya sa ido ya ga me yake, ya sa ido ya ga ina Umar Abubakar yake shiga. Ma Abubakar baya nan ya leƙa ɗakin sai ya ga tsohuwa ce makauniya a bayan gari, shi ne yake zuwa ya tsaftace ɗakin, ya share, in ta yi wani abu na datti kowa ya fitar, ya ajiye mata abinci ya bata, sai ya ajiye mata sauran sai ya tafi. Sai kuma Allah ya kai mu gobe, za a ajiye ruwa da waye ya tafi. Umar sai ya haddace da Allah ya wa Abubakar rasuwa, Umar ya zamanto khalifar musulmi. Sai ya ce to wannan aikin duk da ba wanda ya san Abubakar yana yi sai ni, ni ma tsegumi ne yasa na sani, bara in dora daga inda ya tsaya. Saboda haka ran da ya zama khalifa washe gari shi ma sai ya dauki abinci irin yadda ya ga Abubakar yana dauka, ya shiga ɗakin ya share ya tsaftace, sai ya miƙa wannan matar abinci. Yana miƙa mata sai ta ce ya mutu. Ya aka yi ta gane ya mutu, shi Abubakar idan ya zo ba miƙa mata ba yake dauka yake sai ya sa mata a baki. To shi ko Umar ya san dai ana shiga da abinci, amma bai san ya ake da abincin ba. Saboda haka yanzu rashin sawa a baki sai ta gane cewa wanda yake kawo abinci da ya mutu. Wataƙila akwai nau'in turare ba ɗaya suke sawa ba, wataƙila yanayin zamansu ba iri ɗaya ba ne, wataƙila yanayin sallamansu ba iri ɗaya ba ce ba. Shi yasa kawai da ya miƙo abinci shi ne karatu da za ta yi na ƙarshe, ta ce ya mutu. Sai ya ce wallahi Abubakar ya gaji yadda wanda zai biyo bayan shi, ya gwada da shi a guri ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, amma ya gaji yadda shi. So kaga wani lokaci idan kana aiki dan Allah, in Allah ya so ya asani wallahi sai ya bayyana. Ko wani lokacin kai ba za ka san ba, Allah ya bayyana aikin, amma zai nuna wa mutane kana wannan aikin, amma kuma an tsare niyyarka da ikhlasinka, kai baka san ma mutane sun san kana yi ba. Yasa aka ce jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ji zainul abidin, mai kuɗi ne amma idan dare yayi yana so ya yi sadakar abinci, wata yayi nisa, in ya auna abincin haka yake saba a bayansa, sai ya zo kofar gidan mutane sai ya rika ajiyewa. Kafin sallar asubahi ba yaro ba lebura ba kaza sai ya raba kusan gida ɗari, zai zo ya yi wanka ya yi tsafta ya koma ya fito sallar asuba ba, amma san ya raba abinci ba. Ana nan ana nan ana nan sai Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa, kai kai ko mai gida aka maka abinci ba za ba sallama ake ba, a kofar gidan kawai ake ajiyewa, in ka zo fita sallar asuba za ka abinci za ka dauka. Ba zamani bane irin na yanzu, inda zamani yanzu ne ka ajiye to ko akwai wanda yana kallon ka kana ajiyewa wallahi zai dauki. Allah ya rufa mana asiri. Akwai shekarar da nayi noman hatsi sai na dora buhu kwano ahirin abuhunan fulawa, so wanda na kai wa zakka ina ji ni dai na san me yake da wani alungu wallahi na gai kawai ya ga buhun kamar fulawa, hi dai kamar na fulawa, amma yafi na fulawa cika tunda kwano ahirin ne aka dinka. Da na kai nace a sa miki a daki, ya tace ba problem, bar hi anan idan yaro ya zo zai shigar da shi. Nace a sa a daki, tace ba problem. Kai da safe suka ma suka ce an dauke wannan bahun. kawai ya ba da sha'awa wannan menene a wannan bahu kuma ya ga an shigar shi sai ya dauke to yanzu mutanen mu ne in ka zo ka jijjigire bahu a kofar gidajen mutane to kan asuwa wani aikin sahi kuma ya kwahe wannan bahuna saboda ba mu san ba an aje musu wannan shine bambancin mutanen mu ne yanzu mu akwai hadama su kuma akwai tawakkali abinda kace nasu shine nasu kuma lai tarbiyar da muka rasa kenan a ƴan Najeriya Allah madaukakin sarki ya mana wannan jarrabawa yanzu nake ba ƴan uwa labarin waɗansu mutane a Madagascar zamana da muka yi nan sai hirar da aka yi da shi yace mutanen ba su da gaggawa a rayuwarsu yace wallahi duk wanda bai da ƙarfi a ƙasar ƙasar tana ba shi abinci irin abin da zaka shiga restaurant ka saya to irin wannan abin za a kawo maka gida idan aka zo joint ake in aka zo unguwar ku mota ce za ta kawo abinci kamar nan mutum 100 to duk mai bukata kawai fitowa zai shiga lai yace abin da zai baka sha'awa ce wallahi ba sa turmutsi sai idan aka zo daya mutum 120 ne abincin mutum 100 mutum 20 ba samu ba ko to in Najeriya ne an yi kokowa saboda ni dai ba zan faduwa cikin wani 20 din ba yace to wallahi ba za su taba gaggawa haka za su ke bin layi 1 2 3 idan na 100 ya kare ba babu ba ko za su koma gefa su zauna ko su koma gida sai wata motar ta zo ta za ta bo bayan awa ɗaya ko bayan awa biyu yace wallahi ba wanda zai taba sallakawa ba su taba gaggawa ba yace shi bai taba ganin mutanen da aka yi musu tarbiyyar nutsuwa da tawakkali ba kamar waɗannan ƙasar amma mu zuwa Najeriya fa rabawa za kai mutum 100 kofi 100 to sai an yi wa wasu haka aka ce wani professor yayi ɗaliban sa suka kai masa ziyara sai yake so ya karantar da su ɗabi'ar ƴan Najeriya sai ya kirga yawan su sai ya ga misali mutum 30 ne sai ya je ya ɗauko kofuna 30 sai ya sa a kwando sai ya kawo flask na shayi sai ya ce musu bismillah ku kawai ga jijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjijjij
da kofi a hannunsa sai ce wallahi ya kirga adadin su ya kawo yawan kofunan amma yayi haka ne kawai saboda ya karantar da mu ba mu da hakuri muna da zalama wannan shine abin da Allah madaukake sarki ya bada jarraba to wannan yana daga cikin tarbiyyar da ya kamata mu dawo ita ce tarbiyya ta kana'a to yanzu wannan shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bi gidaje ya aje waɗannan bahunan abinci ba wanda yake dauka duk wanda aka aje dan shi shi zai dauka amma da Allah ya so ya bayyana aikin sai da ya bayyana ba a san yana yi ba sai da ya mutu amma masu wankan gawa da suka zo sai suka ga irin taban da ƴan dako suke irin sa yake da irin sa a bayan sa saboda haka masu wankan gawa suke mamaki to me ya hada shi da wannan taba kamar mai kudi ne a ce mai kudi a duba tsakiyar kansa a ga tabo irin na ɗan dako da yake daukan bahu aka me hada mai kudi da wannan taba ko kudi ne dauka musu ake ba sa dauka sai ake ta mamaki amma dai ga tabo kuma ƴan dako suke wannan taba sai aka jira kuma wata daya ba a raba ba wata biyu ba a raba ba wata uku ba a raba ba wata hudu ba a raba ba kenan yanzu akwai dangantaka tsakanin raban abinci da taban da aka gani a bayan wannan sai aka gane wannan abincin da ake rabawa gida-gida shi yake rabawa kuma yana rabawa ne da kansa dan kar duniya ta san tana rabawa din kenan kaga kenan ya faɗo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ciyar ya bada sadaka da dama haguma bata san ya bada ba yanzu da leburorinsa da matansa da yaran gidansa ba san ma yana wannan sadaka din ba to in kana ware irin wannan aikin kana kowane aiki in ya baci in Allah ya taimake ka wannan boyayyen aikin ba zai baci ba kuma na sha gaya mutane ita lahira aiki dai ake da bukata fa ka tsira da shi in dai kana da aiki kwaya dai tak Allah ya karba ina baka yakini kai dan aljanna ne in dai kana da aiki dai tak an karba to tabbas wallahi kai dan aljanna ne tunda Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah madaukakin sarki na karba ne daga jin masu tsoron sa masu biyayya shi in dai an karba daya to koda za a maka horon zulubanka akwai ran da za a baka kuma sakamakon wannan dayan da Allah madaukakin sarki ya karba babin da za a baka sakamakon ka kuma a gidan aljanna Allah ya sa mu dace asalisa zikru sababil mujibi lidhalik an ambata mana sababin da yake wajabta a watsar da aiki na kwarai menene sababin wa huwa kamalul gina menene sababin da yasa Allah yake watsar da aiki na kwarai idan riya ta shiga cikin sa menene dalilin da yasa Allah baya karbar abin da aka musara mashi
baya musharaka, amma an faɗi dalilin ai. Saboda ya ce shi ne cikakken mawadaci. Murihin wadata ne yasa in an ce ku raba ma ake tafiya a raba. Amma cikakken mawadaci in ka ce a raba zai ce haɗa da nawa. Ko a yanzu misali in kaga sun Allah ya mutsa maka yin sarki musu wata wadata, in aka ba ku lemon kwalba aka ce ku raba. In aka cire kofi, kawo kofi mu raba, haihuwa ce a shanye kawai, an gani karɓo mun kwalba ɗaya. Alama ce yanzu kenan ya isa da lemon kwalba. To a mutane sun haka tawa kuma ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki. Cikar wadatarsa sai ya sa hi ba a rabo da shi. Arabi'a, anna min al-asbabi annahu khairu shuraka'i. Daga cikin sababin da ya sa Allah baya karɓar aiki idan an haɗa shi da wani, ya fi kowa adalci a cikin abokan tarayya. Madadin ma a ce a raba, a ce wani ya ci na wani ya ce to na bar ma duka. To wanda ka bara kuma ba inda zai baka sakamako, ba shi da shi. Al-khamisatu, khawfun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala ashabihi min ar-riya'. A hadisin fa an gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ji wa sahabbansa tsoron riya. Idan manzon Allah yana jin tsoron sahabbai za su yi riya, to ya kuma za a yi da tabi'ai? Idan tabi'ai za su yi da riya, ya atba'u tabi'in. Idan atba'u tabi'in za su yi riya, ya mu da muka taho yanzu muna karni na wajen 14 ko 15 a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani da yake nufi tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, an yi samfurin mutane ɗai, an yi samfuri 15, yanzu ana kan na 16 tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ita ce a ce duk shekara 100. To waɗanda suka rayu a wannan century ɗin babu su, sun gama. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito, yana zaune da sahabbansa yana tattauna, ɗaya kai ya kalli sama. Yace idan shekara 100 ta juyo ya wannan ranar, duk wani wanda yake rayuwa a duniya yau babu shi a cikin sahabbaina. In dai shekara 100 ta juyo cicciɓ irin wannan ranar, yace to duk wani wanda ya taɓa ganina a duniya babu shi. Malamai saboda suna bibiyar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ake bin hadisin, ake bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail ne sahabi na ƙarhe, randa maganar manzon Allah ke cika 100 cicciɓ da faɗar wannan hadisin a ranar ya bar duniya. Ila ake ce masa akhirus sahabati mautan, ne ƙarshen mutuwa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To irin wannan 100 din fa yanzu muna 1447 tsakaninmu da manzon Allah shekara 115 muna ta cikin ta. To idan a can zamanin an ce za a yi riya, yanzu zaka ce ba za a yi riya ba? Yasa sau da yawa nakan gaya wa mutane, nake cewa duk wanda aka fiddo shi gaban al'umma yana da jarrabawa mai yawa wallahi akan al'ummar da yake jagoranci. Misali in bada sallah da sallar Juma'a, na sha gaya wa mutane nake cewa babban abin da yake bada tsoro, wanda zai jagoranci sallar Juma'a zai fi kowa shan wahala kafin a zo sallar Juma'a. Amma in ba a yi sa'a ba, sai kowa ya tafi da Juma'a, sai kowa ya tafi da komai. Saboda watakil a hudu ba yana kokarin yayi menene zai ya burge mutane. Wataƙil menene zai ya nuna ya fi kowa iyawa? In ba a huɗu ba, wataƙil a sallar. In ba a sallar ba, wataƙil a wani abin da zai wani iya yi a ciki. Ko ya aka samu wani abu wanda ba na Allah ba, to fa aikin ya lalace. Amma wanda yi sallah zai bi, meye problem ɗinsa? Kowa wanka zai ya taho masallaci kawai, shikenan. Kuma Juma'a ce kowa yana zuwa, ba wani special aiki bane ba, kowa yana yi. To yasa lokacin da za a huddo mutum gaba, to yana da barazana. Kaga limamai, ladanai, malamai, sai suwa kuma na mamu, ai mamu kamar ba shi da wani abu da zai nuna gwaninta a ciki. In aka zo sallah misali, babu wani rol da mamu, kawai ya saho ne a yi sallah. Amma ladan yana da rol da zai yi filayin, limami yana da rol da zai yi filayin, wataƙil malami yana da rol da zai yi filayin, wataƙil kamar an a masallacin manzo Allah ne ana cewa nan gurin da nan a barwa malamai. Ka ga wani ya zo zai dan bokar haka ga nawa. Ni ba malami ne a nan gurin ya kamata in tsaya. To sai ga wani wata kine ta ja masa asarar cewa aikin sa ya lalace. Barazana zai da kuma ƴan agaji suna ta tunzura malami har yau. Sai ga mutum in ya taho ga ƴan agaji suna bin sa, ana take baya ana kaza. Allah dai ya rufa asiri wallahi. to shi yasa wallahi in dai an fuddo ka gaba a cikin al'umma to yana da buƙatar ka ƙara taka tsantsa kuma ka ƙara neman taimakon Ubangiji ko lokacin da hedan zai shige ci ai ka iya fa in ba kai ba wanda zai in ba kai ba wanda zai iya wallahi lokacin da hedan zai baka wannan hudubar tun yau an gama ta ko da ka fara kai ka ce wane yana maka hasada sai ka nuna masa ba ka fi shi in tarawih ce sai ce ai wane sau biyar yake bata kai ko sau ɗaya baka bata sai ka ji wani dan dadi a ranka ko in tahajjudi ce sai kaga cewa in Qur'ani kake sauke sai ga mutum yana cewa wannan ko kai karar so nake in shafari tun daga raka'ar farko har ta karshe bana so a kama ni yasa wani idan ya kuskure kana kokari ka masa gyara sai ga ran sai yana baci baya so ya karba so yake ya wuce da tsuri kana ce an masa gyara so yasa duk wanda za a fuddo shi gaba a cikin al'umma wallahi ni ina kallon kamar yana da hadari Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri so idan sahabbai sun yi mu ma yanzu tafi komai sauki asadisa annahu fassara zalik manzo Allah ya fassara menene riya din ya ake samun ta bi annal mar'a yusalli lillahi mutun zai miƙe yana sallah domin Allah lakin yuzayyinuha zai kawata wannan sallar ya kyautata ta lima yara min nazari rajulin saboda kawai ya san wani na kallon sa wannan karawa sallar ado da zaka yi dan ana kallon ka tana rusawa mutane aiki tana lalatawa mutane aiki Allah rufa mana asiri abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana gidan mu gyara bi ake da abinda ya dace na'am akwai na'am na'am eh
ina so ku cece
domin kila domin eh Now,
I'm going to go to the house.
Mutane sun daina aiki da shi. Na'am. Jagora. Eh. Ai ka bani aiki ɗaya mana ka bani misali shine zamu fi gane. Na'am. Sai zaman to garin ku ba ana fula. Eh. Yauwa gida eh sallan ai Allah ya ga niyyarka kana yin wannan nafilan ne dan su san manzon Allah ya karantar da ana raka'o'i kafin ayi sallar azhar ba kai bane dan ka burge su haka ne kai ne dan ka ilmantar da su wannan babu laifi a ciki eh na sannan kuma bayan kai a aikata kuma ya kamata ka gaya musu shi fa sallar azhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ana raka'o'i hudu kafin ta ana raka'a hudu a bayan ta duk wanda ya mutu baya fashi yana wannan raka'o'in guda hudu yana cikin wadanda aka yi musu alƙawarin gidan aljanna sune sunanin rawatib guda 12 a rana ko raka'a 12 a rana na'am na'am wa alaikum assalam akwai Now, Azumi, Azumi hudu, dubu, now. Now. Thank you.
Now. 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 Shine kake so kaji ansar? Na? Tare shine kake so kaji ansar? Ni ma na ji tambayar amma ban ji ansar ba. Yace lalle wannan yana son manager ko? An amsa makamanciyarta? Eh, shi duk abin da kai ba kance akan shi. Ai mu wuce babi, yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Duk abin da kai ma Allah ba kance. To alƙauri ne sai ka cika ma Allah madaukakin sarki. Kuma da ma abin da yasa Allah yake matsa mutun yayi ba kance kawai saboda Allah dauke da kai. Wata kalla da mutumin baya azumin nafila. Sai Allah ya matsa shi ya sa masa bala'in san manager. Sai ya ga cewa to in yau Allah alƙawarin azumi 2000 za a bashi manager. An bashi ne saboda alƙawarin azumi 2000. Saboda haka yanzu ana so a ga azumi 2000 a gurin sa. Abin da zaka masa uzuri shine kawai dan bai da lafiya. In yayi alƙawari a jira fa ya jira. Abin da kawai za a cira a jira shine azumin Ramadan in yazo. Amma ya jira na azumin guda 2000. Kuma da zai daure yayi akwai lafiya a jikinsa zai samu lafiya da kuma ƙware da gaske kuma dole ne yayi su fa in bai bakwa uta jahannama sai ya ramu wadannan azumin muka Allah rufa mana asiri yasa duk wanda zai bakance ya taka tsantsan yayi iyaka abin da yake ganin zai iya to mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hi wannan bakancan baya jawowa kuma baya hanawa Allah yana matsa marowata ne kawai dan su yi wani alƙawari kawai ku iya fita daga jikinsu kwana amma ba abin da yake kawowa na'am Na'am Wato magana ce da ayyuka nan kamar hai hankali Na'am A sallah Eh Ko kusa zaka matso? Na? Eh. Okay, shi bi man. Now. Eh. Now? Ya da ra'a gyara ta? Malamai sun ce akwai aikin da yake muttasili ne. Da kuma wanda yake ba muttasil ba. Muttasil shine tun daga farkon sa har ƙarshen sa. Alike yake da juna in farko ya fadi kare zai iya baci akwai kuma wanda suke kawai kamar hawa ne a ciki sai suka ce to in aiki mai hawa ne to inda riya ta shiga to ita ce yake baci yanzu misali kamar mutum ya alƙawari azumi guda uku na farko sai yake kyakkyawan niyya na biyu sai riya ta shiga na uku sai yake kyakkyawan niyya duka uku ne suka baci azumi na tsake ne ya baci yanzu kamar sallar farilla sai mutum ya kabbarta ta sai ya fara yayi karatun Fatiha sai ya ji sautin wani babban bako ya shigo sai ya gyara muryar sa yanzu zai yi karatun sura ya gyara ta saboda akwai shigowar bako ya karanta aya daya biyu sai ya tuno cewa fa a sallah yake kuma ya rusa niyyar sa sai ya sauri ya gyara ta babu abin da zai faru insha Allah sallar sa za ta karasu lafiya kalau sannan ko da riya ta shiga an kare sallah da wannan riyar ta liman to su kuma mu ya za'i da sallar su yadda ta liman ta ɓaci su mata su ta ɓaci ba abin da ya samu sallar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusalluna lakum shuwagabanninku ko limamanku za su ke muku sallah fa in asabu falakum wa lahum in sun yi daidai suna da sallah kuna da sallah wa in akhta'u idan suka kuskure ko suka yi ganganci a sallar falakum wa alaihim ku sallar ku tana nan lafiya kalin su kuma zunubin lalata sallah su kuma yana kansu yasa nake cewa amma mu sun fi cin bagas Allah rufa asiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin